This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kana masu sauraron mu a jamhuriyar Niger ko za su iya kama ta shi kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau, Talata 10 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, ga kanun labarai.
Al'amura sun fara ingantuwa a kasar Somalia, an ji jakadan Majalisar Dinkin Duniya a kasar ta Somalia. Ministan harkokin wajen kasar Burundi ya musanta cewa Tarzoma ta yi kamari a kasarsa. A kokarin samun hanyoyin magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya, shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa mutanen jihohin Borno da Yobe sun koka game da rashin katin zama dan kasa.
Da farko ma tukunna ban musan ma ya abin yake ba, yau shi za a yi ko yau shi aka so ma ba. To kuma gashi an zo ana cewa wai za a cire, za a kawo karshen sa. Shine gaskiyar magana.
A can babban birnin tarayya ko taron karawa juna sani aka shirya wa yan jarida da masu magana da yawun gwamnati, ko ina fa'idan wannan taron?
Gyara ake so a yi akan yadda ake fadakarwa da ya tarkar labarai da ya shafi gwamnati.
Kana muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Jakadan Majalisar Dinkin Duniya a kasar Somalia, Nicholas Kay, ya ce sannu kan hankali kasar tana farfadowa. Mr. Kay ya yi wannan furucin ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na musamman da aka yi a kan kasar Somalia. A jawabinsa na ƙarshe da ya gabatarwa kwamitin bayan ya shafe fiye da shekaru biyu a zaman wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Somalia, Mr. Kay ya ce an samu ci gaba sosai a kasar ta Somalia. Ta gusa daga rudamin da kasar ta yi fiye da shekaru 20 tana fama da shi. Ya ce yanzu kasar Somalia tana fuskantar matsalolinta a zaman kasar da take farfadowa maimakon wadda take wargajewa. A yayin da Mr. Kay yake bayyana wasu daga cikin nasarorin da kasar ta samu cikin shekarun da suka shige, bari idan Allah ya kai mu za ta zama shekara da za a yanke shawara ta fannoni da dama. Ya ce zaben da za a shekara ta 2016 zai zama gwajin ganin ko kasar za ta iya ci gaba da farfadowa ko kuma a'a. Kuma ya ce tilasta yi wannan zaben a kan lokaci. A kuma tabbata kowane bangare na kasar ya samu wakilci fiye da wanda aka yi a shekara ta 2012.
Jiya Litinin, ministan harkokin wajen Burundi, Alan Emyemitiwe, ya musanta cewa Tarzoma ta yi kamari a kasarsa. Ministan ya faɗa a wani taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura babban birnin kasarsa, cewa galibi komai ya lafa kuma 'yan kasar suna gudanar da harkokin cikin lumana. Ya ce akwai wasu unguwanni a babban birnin kasar da ake aikata laifuka, to amma kuma ya bayyana tababa game da furucin wakilin ƙungiyar ƙasashen Afirka da ya nuna damuwa cewa Tarzoma tana bazuwa a cikin kasar. Ya ce ba kamar jita-jitan da masu hamayya da wasu kafofin yaɗa labarai suke yayatawa ba, kasarsa bata cin wuta. Mr. Emyemitiwe ya ce akwai wasu laifuka da ake aikatawa domin jawo hankalin duniya, amma ya ce ana tunkarar su ka'in da na'in. To amma wakilin ƙungiyar ƙasashen Afirka Tete Antonio ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kamarin Tarzoma da take haƙƙin jama'a da ake yi a ƙasar sun sa kimanin mutane 100,000 arcewa zuwa ƙasashen Tanzania, Rwanda, Uganda da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
'Yan takarar zaben shugaban ƙasar da za a yi a ƙasar Uganda a watan Fabrairu, idan Allah ya kai mu, jiya Litinin a hukunce suka fara yaƙin neman zaɓe, yayin da ƙungiyar da ke hanƙoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta tabbatar an bai wa kowa 'yancin yaƙin neman zaɓe babu tsangwama. Hukumar zaben Uganda ta yi na'am da 'yan takara 8 ciki har da shugaban ƙasar Yoweri Museveni, wanda ke takara a karo na biyar da shugaban masu hamayya Kizza Besigye wanda shi kuma a karo na hudu kenan yake kokarin kada shugaban kasar. A ranar Lahadi da daddare kungiyar Human Rights ta gabatar da wata sanarwa da ke cewa musgunawa jama'a da 'yan sanda suke da kuma takura 'yancin 'yan jarida suna lalata shirin gudanar da zaɓuɓɓuka a Uganda cikin 'yanci da walwala.
Jami'ar shugaban masu hamayya Aung San na National League for Democracy ta kasar Myanmar, wato Obama kenan, ta lashe kujerun farko a abinda ake sa ran zai zama gagarumin nasara ga jam'iyyar a zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar Lahadi. Jiya Litinin, jami'an zaɓe suka ba da sanarwar cewa jam'iyyar National League for Democracy ta lashe kujeru 12 na majalisar wakilai a birnin Yangon. An ba da sanarwar sakamakon farko a hukunce jim kaɗan bayan Aung San Suu Kyi ta bayyana amana cewa jam'iyyarta za ta yi nasara. Ta yi wannan furucin ne a jawabin da ta gabatar wa magoya bayan jam'iyyar a harabar headquarters jam'iyyar na NLD a birnin Yangon. To amma ba ta ayyana kai tsaye cewa jam'iyyar ta ce ta yi nasara ba. Haka kuma Aung San Suu Kyi ta yi kira ga magoya bayanta da kada su harzuka 'yan takara da suka sha kaye. Mai magana da yawun jam'iyyar NLD Win Hetlin ya faɗa wa 'yan jarida cewa jam'iyyarsa ta lashe kashi 70 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada a faɗin ƙasar bisa sakamakon da suka samu ba a hukunce ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, shugaba Barack Obama na Amurka ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a kokarin da suke na samun hanyoyin tunkara ko kuma magance lalacewar matakan tsaro a gabas ta tsakiya. Ganawar da suka yi a fadar White House an yi ne bayan da Prime Minister Isra'ila ya bayyana rashin goyon bayansa karara ga yarjejeniyar shirin nuclear da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Shugaba Obama ya ce za su tattauna kungiyar ISIS da kungiyar Hezbollah da wasu kungiyoyin 'yan tawaye da suke kai hare-haren ta'addanci. Sa'o'i kafin ya tashi daga Isra'ila, Mr. Netanyahu ya ce tattaunawa da za su mai da hankali ne akan matakan tsaron Isra'ila ko kuma yadda za a kare Isra'ila. Ya ce tabbatar da matakan tsaron Isra'ila batu ne da Amurka ta kudurta aniyar goyon baya a kodayaushe da nufin tabbatar da cewa Isra'ilan tana da ƙarfin makaman da za ta kare kanta idan yin haka ya zama dole. A wani labarin kuma, wani jami'in sojan ƙasar Jordan ya harba Amerika guda biyu da wani ɗan ƙasar Afirka ta kudu a jiya Litinin kafin ya kashe kansa. Wannan al'amari ya faru ne a haraba cibiyar horon 'yan sanda a birnin Amman. Kafofin tsaro sun ce jami'in sojan na Jordan ya kuma raunana aƙalla mutane biyu a cibiyar da ke musakar a gabashin Amman, babban birnin ƙasar ta Jordan. A shekara ta 2004, Amurka da Jordan suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kafa sansani ko kuma cibiyar horar da jami'an 'yan sandan Iraq. Daga baya yunkurin ya hada da horon jami'an tsaron Falastinawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Borno Najeriya, inda 'yan jihar da su da makwabtansu na Yobe suke kokawa cewa an manta da su game da batun katin zama ɗan ƙasa, kamar yadda Haruna Dauda Jiyo ya yi komuna a cikin wannan rahoton.
Tun dai da aka fitar da wannan sabuwar katin shaidar zama ɗan ƙasa, ba a taɓa buga koda ƙwalli ɗaya ba ne a jihohin Borno da Yobe, saboda abin da suka kira rashin tsaro. Fiye da shekara guda kenan gwamnatin tarayya ta soma ba da wani katin shaidar zama ɗan ƙasa na dindindin, da a halin yanzu hakan ke ci gaba da gudana a wasu jihohin. Sai dai jihohin Borno da Yobe da ke fama da tashin hankula har yanzu ba su ga alaman wannan kati ba, kuma babu wani takamaiman bayani da aka yi musu game da samar musu wannan kati na shaidar zama ɗan ƙasa. Hakan ya sa mazauna al'umman waɗannan jihohi kokawa kan rashin samun wannan kati da kuma irin tasawa da ake musu na nuna katin shaidan su na zama ɗan ƙasa musamman ma ga jami'an tsaro wanda suka ce wannan abun na ci masu tuwa a ƙarya. Ga ma dai irin koke-koken da wasu al'umman waɗannan jihohi suka yi game da rashin wannan katin.
Sunana Hassan Jajiya. Da farko ma tukunna ban musamma ya abun yake ba, yaushe za a yi ko yaushe aka soma ba, to kuma gashi an zo ana cewa wai za a cire, za a kawo ƙarshen sa, shine gaskiyar magana.
sunana Aliyu ne.
Kasan can baya ana maganan kaman Borno Yobe Adama ma ana so a cire su aka san. So mun fara ganin ko da gaske ana so a cire mu din ne ba mu sani ba. Amma katin zama shedar dan kasa ya kamata ba ko wani dan Najeriya. Shine abin da muke jiran gwamnati ta tabbatar cewa sun bar garin ne ko suna nan.
Sunana Umar Idrisu. Mu din muna kiran gwamnati ta hanzarta ta kama su in ba sa nan. In suna nan ko so sai aiki. Ana tambaya sosai musamman ma in zaka fita cikin Maiduguri sai atan maka wannan katin. In baka da shi ko sai ka biya 1,500.
Hakan da yasa ne ta taki zuwa ofishin hukumar samar da katin shedan zama dan kasa dake nan cikin garin Maiduguri. An zartar da cewa babu wani ma'aikaci ko da guda daya. Dan tuni an soya musu wajen aiki zuwa wasu jihohi na daban wanda ke nunin alamun cewa a rufe waɗannan ofisoshi daga waɗannan jihohi. Na kuma tantabi jami'an huda da jama'a na wannan hukuma dake bambinnin tarayya Abuja. Malam Abdulhamid Umma Tawaye Tarho ya shaida min cewa suna duba wannan lamari. Amma lokacin da aka samu daidaiton alamura yana iya yi min ƙarin bayani game da wannan matsayi na hukumar. Sai dai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan hukuma da bai dan ambaci sunan shi ba ya shaida min cewa yana gani da walaki.
An yi zabe lamin lafiya an gama. A yanzu nake magana nan mahajjatar abin nan haji da ya wuce nan mutane sun zo sun yi hajjin su lamin lafiya kuma ya tafiya daidai. Ta ya za a ci mana maganar tsaro? Gaskiya fi sabilillahi wannan abin ya riga ya fara nuna cewa akwai wani abu ne daban ba wai suna wani manufar su ne daban.
To ya kamar kayan aiki da kuke da shi a nan ofisoshin ku haka.
Duk kayan aikin da ya kamata a ci akwai a Lagos, akwai a Abuja, akwai shi a Maiduguri. Muna da shi, muna da komai. Abin da muke jira shine kawai a ba mu umurni mu fara aikin nan.
A ran 9 ga watan Zuzarin shekara mai zuwa ne dai ake sa ran rufe samar da wannan kati wanda a yanzu hakan babu koda mutum ɗaya da ya mallaki wannan a jihohin Borno da Yobe sakamakon rufe wannan ofisoshi da aka yi. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A can babban birnin tarayya ko ofishin jakadancin Amurka ne da haɗin gwiwar kungiyar 'yan jaridu suka shirya taron ƙarawa juna sani tsakanin 'yan jaridun da masu magana da yawun gwamnati. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
This is at the request of President Buhari, who asked us to help the Nigerian government improve its press operations.
Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan, Ambassador James F. N. Tisil ke bude taron da ofishin jakadancin Amurka tare da haɗin gwiwar kungiyar 'yan jaridun Najeriya suka shirya wa masu magana da yawun bangarori da hukumomin gwamnati a nan Abuja. Jakadan na Amurka ya ce
spokespersons workshops like this and other
taron bita ga masu magana da yawun hukumomin gwamnati irin wannan da sauran al'amura dangogin wannan din ka iya zaburar da su don kambaba alakar su da Najeriya. Ambassador James F. N. Tistil ya ce
indeed I find that one of the most challenging things when you're speaking on behalf of your government
babban kalubale shine magana a madadin gwamnati. Ya ce wani kalubalen kuma shine tabbatar da an yi la'akari da sakon da ake son isarwa da halin da sauran bangarori da ma'aikatan gwamnati ke ciki. Na tambayi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ta yaya yake fahimtar wannan taro?
Gyara ake so a yi akan yadda ake fadakarwa da ya tarkar labarai da ya shafi gwamnati. Mu a nan Najeriya ai kwakwa muke ta yi saboda hannun hagu bai san abin da hannun dama yake. Tsakanin ma'aikatu na gwamnati ba su san me ake yi a cikin ofisoshi manya kamar fadar gwamnati da kuma sauran ma'aikatu ba. Saboda haka kowa yana yin abinsa. Idan ka duba yadda su waɗannan da suka zo su koya mana aikin nan suka zo. Kamar a Amurka, fadar shugaban ƙasa tana sane da duk wani aiki ko wata sanarwa ko wani buki da wani a cikin ma'aikatan gwamnati ministoci za su yi. An san wani abin da zai faɗa, an san wance abin da za ta faɗa. Gwamnati tana tafiya direction guda daya. Maimakon a ce kowa yana yin nasa. To fata na shine wannan taron da muka zo aka tara mu gaba daya. Mu da muke wa gwamnati aiki a sassa daban-daban nata, za mu iya yadda mu haɗa kanmu, mu iya fahimtar juna, mu dinga magana da juna, mu san abinda wane yake, abinda wance take. Domin abun nan abu ɗaya ake yiwa.
Na kuma tambayi shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya, Alhaji Abdulwahid Odunsinle, ko me zai ce kan wannan taro?
Just to bridge the gap between journalists and government spokespersons.
Yace don a cike gibin da ke tsakanin 'yan jaridu da masu magana da yawun gwamnatoci a Najeriya. A kuma rage zulumi, kuma idan ana da irin wannan alaka to zai karawa wannan demokradiyya armashi a ƙasar nan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sama lalle shugaba adali ne sai
To mun gode Hassan Maina kaina. Har yanzu dai ana tare ne da sashin House na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 12 da minti 15 na tsakar dare. Ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Suna tambaya shin ya za a yi a ce project din da wani gwamnati da ta shude ta fara hatta kusa karewa. Sannan ku da kanku kuka ce gwamnatin nan ba ku gamsu da ita ba, sannan kuka je kuka haye aikin da take yi. Shi Ali Musa bai musu wannan tambaya. Alal misali, ka je mini local government kaman region ina 10 kilometer, ka je mini magama ina 10 kilometer, ka je mini kata ina 10 kilometer. Ka gaya ma Alhaji Baba cewa wanga magana da muke muna cikin hili ne na tsaka mai wuya. Abunda duk muke faɗi talakawa na jihar Niger suna nan suna jin mu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau jihar Niger zamu daika.
To sunana Tanko Beji, ni ne mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger. Akan matsalan zaben kananan hukumomi na jihar Niger wanda hukumar zabe na jiha ta daga a umurnin gwamnatin jihar Niger na APC. Ra'ayi na shine hukumar zabe bata yi mana adalci ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Abdulsalam Zubairu, yaro ne ga shi Abubakar Sani Bello, His Excellency gwamnan jihar Niger. Abinda nake so in fahimtar da mutanen jihar Niger, rashin zaman gwamna don kana cikin jihar ne ba shi kadai bane. Idan muna son ci gaban state, kana son ci gaban jihanka, dole sai ka hito ka nemo wasu abubuwa a waje. Gwamna baya fita babu dalili. A matsayinsa na dan kasuwa kuma gwamnati dan kasuwa a da, yanzu dole ya jawo ma jihar dinmu wasu abubuwa na ci gaba. Kuma in baka fita ba kana cikin jiha kana zaune, ta yaya za a yi ka samu state dinka ci gaba?
To jihar Niger tana daya daga cikin jihohin Najeriya da suka sami sababbin gononi a zaben shekarar nan ta 2015 da aka yi a Najeriya. Kafin zuwan shi gwamnan ne yanzu Abubakar Sani Bello, jihar ta yi fice saboda ko ba don komai ba ita kadai ce a Najeriya jihar da take da shugabannin Najeriya har guda biyu zaune daram a cikinta kuma suna raye. Kuma sannan tsohon gwamnanta Babangida Aliyu shi ne yake rike da mukamin shugaban gwamnonin arewacin Najeriya a wancan lokacin, kuma kowa ya san ba gwamna ne da yake yin shuru ba, fitaccen mutum ne. Yanzu da yake an kai watanni kusan 6 da hawan mulkin gwamnatin shi Muhammadu Buhari a can kululuwa a tarayya da kuma su kansu gwamnoni irin Niger din, ana gajin ai lokaci yayi na a fara duba kawun lodayinsu. To jin yawan korafe-korafe da wasu ke yi wa ita wannan gwamnatin APC a can jihar Niger, kamar yadda kuka ji kamar maganar dage zaben kananan hukumomi da maganar ko gwamna baya zama a Niger, shi yasa muka ce to bari mu gayyato babban jami'in hidimomin fatar gwamnatin ta Niger, Abdullahi Ara, mu hada shi da tsohon mataimaki kan harkokin siyasa na waccan tsohon gwamnatin da ta wuce ta PDP, wato Yahaya Ability, mu fara duba nasarori da kuma kalubalen da ita gwamnatin ta yau take fuskanta a wannan lokaci. To ko zaka share mana fage alaja ya?
Alhamdulillah, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko zan yi ma Allah godiya da Allah ya bamu dama muka haɗu tare da gidan rediyo mai daraja na muryar Amurka a wannan hili na tsaka mai wuya. A hakikanin gaskiya mun dade muna neman mu samu wannan dama da za mu yi kuka dan muna nan tare da koke-koke musamman a jihar Niger. A hakikanin gaskiya mu kwana dari ya zo ya wuce an yi bukukuna, muna jin bukukuna daban-daban tun daga matakin tarayya har wasu jihohi. To amma mu abun mamaki a jihar Niger babu abin da za a nuna muna gashi an yi kwana 100 ya shude ana maganan kwana 200, babu abu guda da za mu gani an nuna.
To kin fada kenan Alhaji Abdullahi, kana jin Yahaya Ability yana shin fadan cewa su ba su ga abin da aka yi ba, kai kuma da kake gidan maganin na san watakila ra'ayinka ya sha bamban da nashi ko?
To sai kuwa da farko dai ina mu Allah godiya ya haɗa mu a wannan dandalin yau. A cikin kwanaki 100 na mutane mulki.
A yanzu watanni 6 ma za mu yi magana, cikin watanni 6 ma za mu
ci. Watanni 6. Duk mazauni ne jihar Niger, duk wanda ke zama cikin garin Minna a order local government ya san cewa an samu canji. tsakani da Allah in dai har zai mana adalci alal misali abin da ya shahi bangaren hanyoyi ruwan sha da shawaran da kiwon lafiya a cikin garin Mina hanyoyi duk wanda ke cikin garin Mina in dai zai mana adalci bari in fara daga hanyar da su suka bari da suka shekara uku ba su kare ba ma'ana daga Old Airport Junction zuwa Obasanjo Complex a cikin sati biyu Allah ya nuna mun kare tana nan kuma ana amfani da ita daga nan Obasanjo Complex ta dauka Kuta route ta tafi zuwa UK Bello Pivet mun gama ta insha Allah wai zaka nan ana binta lafiya lau duk wanda yake cikin garin Mina ya san da cewa hanyar na Pivet particularly wurin tsohuwar kasuwa inda shi talban ya tayar ba ka iya bin hanyar nan a cikin tsanaki
wannan hanyoyin da kake magana kafin in ba shi hayya ability dama ya mai da multani suna cikin shirin na da kuke kira operation zero pothole cikin kwanaki 100 ko
kware da kake suna ciki
to wannan ayyukan duk da kuka yi a cikin mina ne kawai ko run kura da yankunan karkara
aje kace local government akwai wata hanya da ake kira Badeji Bakeku Kacin Road sun suka fara su suka batta mun kare shi ta a kuma je garin Bidda wannan dualization da suka fara suka bari mun kare ta ana binta lafiya lau
to
sannan kuma halin yanzu a tsagina ma haka na akwai hanya da ya adabi jama'a duk saurin ka taso Mina kana neman ka je Kwanta Gora ko order please dai ga can magamar shauran su in ka zo wurin nan saboda sabagen rashin kan hanya da gosu yake abin nan yanzu da mun karce ta
to ina zuwa Alhaji Abdullahi ina zuwa ayyukan suna da yawa ga alama amma bari Alhaji ya ability kana cikin Mina kana cikin jihar Neja wa'annan abubuwan da yake faɗa an yi ka gansu
to alhamdulillahi Alhaji Aliyu ni abun mamaki anan ina so kafin mu ci gaba da magana ka gaya ma Alhaji Baba Ara cewa wanga magana da muke muna cikin hili ne na tsaka mai wuya abunda duk muke faɗi talakawa na jihar Niger suna nan suna jin mu ba wai abu bane da muke faɗi wai tsakanin kanmu don son zuciya yau abu mamaki abinda ya bani mamaki yau wani ni ban yi tsammanin ma akwai wani dan jam'iyyar APC a jihar Niger da zai fito ya fuskanci wai tsaka mai wuya saboda me zai kai mu talaka yanzu yazo yace an yi hanya Alhaji Aliyu ina so in sanar da kai jihar Niger muna da kananan hukumomi guda 25 ne yau jihar Niger halin da muke ciki gwamnati da ta shuɗe daga baya maganan hanya mun an riga an yi 10 km road a kowane local government daga cikin kananan hukumomin gari guda 25 maganan dualization an riga an yi a manyan jihohi kananan hukumomi kamar irin su headquarter na zone C kasan Kwanta Gora irin su headquarter na zone B kasar Bidda irin su nan kasan Sulaja irin su Agaye Bidda Labun Sulaja Alhaji Aliyu abinda nake so gaya ma abun mamaki yau ne ka tura ka mai za su gaya ma talakawa yau an wayi gari zaɓe aka sa suka gudu suka kasa yin zaɓe ran kai daidai ina so a yi mana wannan tambaya
ai za mu yi magana zaɓen local government kar ka damu mu gama da wannan shimfiɗa tukuna ta
ayyuka magana hanya da yake hodi ka gaya mashi cewa shin Alhaji Aliyu akwai wani magana ne da nake so in tambaye ka yanzu da kanshi ya ce hanya da aka yi daga Obasanjo Complex to abun mamaki nan wanda yake talakan jihar Niger abun ya ba su mamaki hadda mutanen jam'iyyar su na APC suna tambaya shin ya za a yi a ce project din da wani gwamnati da ta shuɗe ta fara hatta kusa karewa sannan ku da kanku kuka ce gwamnatin nan ba ku gamsu da ita ba sannan kuka je kuka haye aikin da take yi shi Aliyu musu baya musu wannan tambaya ashe kenan in ka ce ka kalubanci wanga gwamnati to ka kuma zo ka amince da aikin ta har ka ce za ka karkare ashe ka amince da ita da abin da kai
to ba shi da ma Alhaji ya tuna ka mishi tambaya bari ya ansa maka Alhaji Abdullahi ne ba daidai ba cikin abin da yayi ability ya faɗa ne
yawa to ka gani da muka zo namu agenda din actually mun zo namu agenda din to amma a gwantance duk wanda ke aiki da hankalinsa ka zo ka ci magwanta shuɗe ga ayyuka an bar su ba karasa ba so mu abin da muka embarking shine duk wani aiki da aka soma saboda gwamnati ne abinda mutane muka yi duk wani viable project da gwamnati ta shuɗe ta bari mun ga cewa bai kyautu bar wannan aiki haka na ba so abin yi shi
ne amma ina magana da shi Yahaya yake Alhaji Abdullahi na cewa ayyukan da kuke yi kuna dabawa akan waɗanda suka riga suka yi ne
to an bar an yi su wasu an kai wasu an kai an kai rabi ba karasa ba kuma ba a je kuma ba to saboda Allah ya kamata kuma mu je mu dauki wani sabon aiki ai dai kamata a samu aiki ba inda muna samu jama'a adalci ba wai saboda wai an ce ana neman canji ba wannan gwamnati ta zo ta aiki ta bari akwai ko kuma ta fara ta abin nan to mu go sai mu bar wannan bayan an kashe kuɗi mu dauki namu sabo wannan hankali ba zai dauka ba duk ta muka ce to duk wani viable project a state duk wani inda yana da ma'ana kuma zai taba rayuwar jama'a positively ba ƙara sasa kuma a kan haɗa muke zaka
to Alhaji Abdullahi Alhaji ya kagara mu je ga maganar local government mu gama da ita tunna akwai abubuwa da zan fara na farko
yana magana 10 kilometer route
okay yawa eh
yana magana 10 kilometer route duk yawancin 10 kilometer route da suka yi ba su karasa shi ba ko kuma su aiki ne kyau ba a yanzu hakan nan ma akwai ayyan tambaya a wannan ayyuka na 10 kilometer route
wace ayyan tambaya ce
a yanzu akwai ayyan tambaya akan 10 kilometer
route shine nace me
ba a yi ba
me ya tambaya ba ai aikin bane ko kuma aikin bai kyau bane
wato ma yi ma take kilometer ba wato ba su yi ba gaba
daya to yana zuwa Alhaji ya kuka
ana rubali da jemini local government kaman region ina 10 kilometer ka je mini magama na 10 kilometer ka je mini kata na 10 kilometer
abuwa
na
local
government na 10 kilometer
ina zuwa Alhaji Abdullahi bari Alhaji ya yi kare kansu bismillah Alhaji ya na jinka
to ga sheku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe mu zo mu dora daga inda muka tsaya din a yanzu mu ji maganar wayannan titunan na 10 kilometer da kuma da yake su duka masu maganar nan ko muhawarar nan su duka biyun su har ma da shi kansa gwamnatin mu ci yanzu yan jihar ko kuma yan garin Kwandagore ne zamu ji halin da ita kanta Kwandagore take ciki a wannan hali yanzu muna godiya ga su bakin namu Abdullahi Baba Ara da kuma shi Yahaya Ability da kuma musamman wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington
to madalla yanzu mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice
jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Somalia Nicholas K yace sandukan hankali kasar tana furfadowa Mr. Kiya yayin wannan furuci ne lokacin da ya gabatar da jawabi gaban wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na musamman da aka yi a kan kasar Somalia jiya litinin ministan harkokin wajen Burundi ya musanta cewa tazoma ta yi kamari a kasar sa ministan ya fadawa wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ta faifan bidiyo daga Bujumbura babban birnin kasar sa cewa galibi komai ya lafa kuma ƴan kasar suna gudanar da hidimomin su cikin lumana ƴan takarar zaben shugaban kasar da za a kasar Uganda a watan Fabrairu idan Allah ya kai mu jiya litinin a hukunce suka fara yakin neman zabe yayin da kungiyar da ke hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta tabbatar an bai wa kowa 'yancin yakin neman zaɓe babu tsangwama.
To madalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin mu na yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci injiniya Cornelius ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.